soyayya na baki da mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halaga ni soyayya nake nema ko me kin ce zan yi to ki taimaka dan halaga ni soyayya nake nema ko me kin ce zan yi Ina suna ba kuma ciwa kina ni dai buri nake gane cewa ni mai son ki ne banda mace ina suna ba kuma ciwa kina ni dai buri nake gane cewa ni mai son ki ne dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halaga